Labarin da ya karaɗe kafofin sada zumunta na internet a yankin Sokoto jim kaɗan bayan gudanar da zaben shugaban ƙasa shine na zargin yunkurin cire mai alfarma sarkin musulmi daga mukaminsa idan jam'iyyar APC ta lashe zaben gwamna mai zuwa. Wannan yana zuwa ne akasari daga ƴaƴan jam'iyyar PDP mai neman zarcewa a mulkin jihar. Kabiru Aliyu shine sakataren jam'iyyar ta PDP a jihar Sokoto.
To ai wannan da fili yake karara, duk wanda a cikin garin Sokoto ya san irin mutuncin da sun kawo mai alwarma sarkin musulmi bakin gida ne. Ina fadin sabon gwamna sabon sarki. Ma'ana in sun ci zaben gwamna za su yi da sarki su sa wani sabo.
To sai dai jam'iyyar APC da ta sami rinjaye a zaben shugaban kasa da ƴan majalisar tarayya da ya gabata a jihar. Ta nisan ta kanta da zarge-zargen ta bakin shugabanta a jihar Sokoto Isa Sadiq Acheda.
Jama'iyyar APC kam tana da biyayya ga mai mata sarkin musulmi, tana mutunta sarauta ta, mu sa abin da a wannan gida. Mu masu biyayya muke ga gidan nan, kuma kowa ya sai da shugabanninmu suke da biyayya da wannan wurin. Ba mu da wannan kuduri ko alama ba namu bane, ba halinmu bane, ba abin gan bane, sannan ba mu da kudurin cutata mu kowa.
A nata bangare kuma jam'iyyar ta APC da ke adawa a jihar ta kara akan abin da ta kira tunzura jama'a da yunkurin ta da fitina da rikici a zaben gwamna mai zuwa, wanda ta zargi jam'iyyar PDP da shiryawa musamman la'akari da jawaban shugaban PDP din na jihar Ibrahim Mil Goma a wani gangamin siyasa.
Wannan shugaban jam'iyya ne ya tara matasa, ɗaruruwan matasa, ya ce musu a nemi makamai a fitar ranar zabe. In an ga ma'aikacin zabe ko an ga ma'aikacin gwamnati ya zo jefa ƙuri'a, a buge shi, a kashe shi. Ya ce ba a samun zaman lahiya jihar Sokoto sai in su sun kaci zabe. Abin ban takeici har yanzu wannan mutumin yana yawo ga hanya. Saboda haka wannan barazanar da ya yi hukumar tsaro ta yi gaugawa kama shi ta hukuntar da shi don ba shi yake kowa ba.
To amma sakataren PDP Kabiru Aliyu ya mai da martani akan wannan zargin.
Na farko dai ina so in ce ba haka nan mai girma shugaban jam'iyyarmu na PDP Alhaji Ibrahim Algoma ya ce ba. Abinda mai girma ciyaman na jam'iyyarmu ya ce shi ne magoya bayan jam'iyya mu duk inda suke su yi amfani da kowace irin hanya su hana a yi musu maguɗin zaɓe irin wanda an kai mana satin da ya wuce, kuma wannan halattacin kira ne. Sannan kuma a bisa makiganin gaskiya ba za mu sa ido muna kallo a yi mana maguɗin zaɓe kamar da aka yi mana wancan. Ai in kana iya tunawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi kai ne ya ce a ci a ƙoshi a yi ji a yi tashin hankali. Bai zama waɗannan dukkan ba su zama wani abin ɗaga hankali ba, kuma an je an yi tashin hankali an cika akwataye da ƙuri'a an ce ya ci zaɓe.
Yanzu haka dai an ja daga domin fafatawa a zaɓen gwamna tsakanin ɓangaren PDP na gwamnan jihar Aminu Waziri mai neman ta zarce da kuma APC a ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamna Aliyu Magatakardawa Mokko, waɗanda a da suke a inuwa ɗaya to amma kuma suka raba gari watanni huɗu da suka gabata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.